sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 5 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun aika mafadar shugaban Amurka ta White House san macin buƙatar takardu masu kunshe da batutuwan da ke da alaka da binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump. Shugabannin kwamitoci uku na majalisar sun faɗi a wani bayani na jiya Juma'a cewa sammacin ya zama tilas saboda fadar ta White House a tabakin su ta ki saurare kai koma bayar da amsa ga buƙatun da aka gabatar mata sau da yawa na takardun da kwamitocinmu ke buƙata don ta bayar bisa raɗin kanta. Haka zalika masu bincike na majalisar jiya Juma'a sun aika da wata faɗaɗɗiyar buƙata ta wasu takardu daga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence game da duk wata tuntubar juna da aka yi tsakaninsa da ƙasar ta Ukraine. Suna nuni da rahotannin da ke nuna cewa akwai alamar wani hadamin Pence ya saurari tattaunawar da aka yi ta wayar tarho a watan Yuli tsakanin Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda wannan tattaunawar ce ma musabbabin kafa kwamitin ya wato kwamitin binciken yuwar tsige Trump din. Sojojin haya 'yan Rasha wajen 35 ne rahotanni ke nuna an kashe a ƙasar Libya yayin da suke yaƙi ma Khalifa Haftar, jinar ɗin soji ɗin nan mai alaƙa da gwamnatin marigayi shugaba Muammar Gaddafi, wanda ya ƙaddamar da wani yaƙi a farkon wannan shekarar kan Tripoli, babban birnin ƙasar ta Libya, inda nan ne fadar shugaban Libya da duniya ta amince da halalcinta take, a cewar wata kafar labaran ƙasar Rasha. Ga alamar sojojin haya na aiki nema bataliyar Wagner wadda ke kwangilar samar da dakarun yaƙi, wadda kuma Vekne Prigozhin ke tafi da ita, wanda shi Prigozhin ɗin har kirari ake masa da kukun shugaba Putin saboda shi ke da kwantiragi mafi tsoka ta samar da kayan abinci ga fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Da muryar Amurka ta mata tambaya kan rahotannin mace-mace a harin jirgin saman da aka kai a bayan birnin Tripoli, inda aka ja daga da dakarun Haftar na tsawon wata da watanni, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zarova ta ce ba ta da cikakken bayani, sannan ta bayar da shawarar a tuntuɓi ma'aikatar tsaron Rasha. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ofishin babban lauyan headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ya umarci jami'an Pentagon ɗin da su gabatar dukkanin takardu da bayanan sadarwa game da tallafin soji da Amurka ta tanadar ma ƙasar Ukraine saboda a shirya su a kuma adana su. Takardun na iya tasiri a binciken da majalisar wakilan Amurka take yi na yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump game da batun na Ukraine. A wata yar takardar sako ta jiya Juma'a, babban lauyan headquarter tsaron Amurka Paul Ni ya ce akwai buƙatar a tabakinsa a nemo, a tattaro, a kuma adana dukkanin takardu da ke da alaƙa da tallafin soji da Amurka ta tanada ma ƙasar Ukraine saboda yiwuwar a buƙaci irin waɗannan takardun. takardun da suka shafi jinkiri na wucin gadi da aka samu wajen tura ma Ukraine tallafin za su hada da takardun bayanan tuntubar juna da aka yi ta yi tsakanin cibiyoyin gwamnati abinda babban jami'in da ke magana da yawun Pentagon Jonathan Hoffman ya gaya mani ma labarai kenan Kamfanin manhajar lataru ne na Microsoft ya ce wasu masu kutsen manhaja waɗanda ke da alaƙa da gwamnatin Iran sun auna manhajar ajiyar bayanan kwamitin yakin neman zaɓen wani ɗan takarar shugaban ƙasa to amma ba su yi nasara ba a wani bayanin da aka buga a shafin yanar intanet a jiya Juma'a kamfanin ya ce masu kutsen sun yi yunƙurin wato shafar wasu ma amma ba su yi nasara ba
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ya ku ɗan Najeriya ku farka ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki kasar mu ta haihuwa don aiki ga kasa ta cikin soyayya da rikon gaskiya domin gudun mawar da shugabannin mu ɗan kishin kasa suka bada kada ya zama abun banza mu yi aiki da zuciya daya da girmamawa a gare ta domin ta kasance kasa daya mai ƴanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya sai alƙawari ga kasa ta na dau alƙawarin kare kasa ta in zama mai mutunta ta biyayya da gaskiya zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin rike mutuncin ta don ganin ta ɗaukaka Allah ya taimake ni amin
a gaida ran da kasan ran talata Najeriya ta cika shekara 59 da samun yancin kai
haka yake
shi ne so ana kafin mako ana zama yadda aka saba yi na tattauna yadda za a ko rahotannin shirin da dai abin da za a yi da
shi kuma sarkin waka
shi kuma sai kawai shi yace yace a'a to me zai sa ba za a fassara
wanda
take Najeriya ba akai sai kwaci kai fassara wanda zai fassara wanda ya ce to ni yace to ya dauki kalu ya ci kalu bala bala
ya ko cika aiki
ai sai yace shi yace ba ma fassarawa kawai zai ba dai dai shi ke nan dai sai fassara ya rera aka ce a'a dai kawai shi a'a wannan waka ba kaje ka sake muryar nan
Yanzu ku ko so ɗari zai sake haka zai same shi.
Kukaje a shi ya ci yanzu wannan shirin da ake na fitattun mawaka American
Idol
da kuma America Got Talent. To ai shi yanzu kowa zai sa hannu.
Haka yake. Mu iza shi
ya kai wurin. Mu iza shi ya kai wurin. In Allah ya sa ya fice ai mu mawaka sun zai bace da
mu. Mun sa mu na mu ya hau.
To a cikin yace to yace wai Allah ya taimake ni. To mu ma Allah ya taimaka mana. Allah ya taimaka mana Najeriya baki da baki da. To ka san da muka sa hotunan nan na Eliafa da muka ranar bikin
ya
cika shekaru 59 nan da samun yancin kai sai muka saka hotunan nan waɗansu suka yi ta shirya.
Ai
kana gani ai. Shafinmu na sada zumunta waɗanda suke biye da mu suna karantawa suke cewa
eh wannan Salu Musa Sadau ne yake cewa na hango kai Yusuf kan kowa tsawo ya kuma kofi ya kuma fi kowa ya waka
wai sai yace wai Allah ya sa dai ba a yi santi ba
a santi
kai nace a she ma bai ji sarfilu ba kenan nace sarfilu ranan da aka enter kace nan da aka ci ranan Aisha Shayi ana santi sai kuma washi gari kuma abu fa Faruk Musa ya aiko bada da dambun nama da farko dai ba Aliyu ya dawo ya zo safe cikin wannan biki sai ya kawo mana tsarabar kilishi kilishin Yahuza wanda yake birnin tarayya Abuja titin Adetu Kumbo Ademola Wuse Christian Wuse 2
to aka ci ce mu ma za mu koma wuri dan mun je Najeriya
ai ka tsaya da aka kawo kilishin na sai Aliyu ya zo ya bani yace naga kun yi shiri wannan ma ko za a hada ne nace mishi a ai akwai abin da ake rabawa mutane akwai kuma abin da ba kowa da kowa ake duk gidan nan yanzu kaga mu sun saba mutane suka ga dai mun sa abu a table
kowa zai ga da rabo a ciki
ko mun gayyace su ko bamu gayyace su ba
haka
kowa zai zo da muka ce to wannan na ruwa ne
eh wanda
na mu sai an sallama jama'a nan labarin daga nama ya manu daga cire soke bisa tsinken lazina kafin jama'a wase mallan yana so ya ruwa nama to shike ne da sai jama'a ta watse shike nan aka zo aka rarraba kidishi aka rarraba kidici tebur da kowa da wanda ke aiki rana da wadanda suke nan kowa aka aje mishi kidici a tebur aka warbi dadi shike nan sarkinu ya ciki nishi yana so santi yana kanewa sai da ya bari washe gari kuma da Umar ya aiko da
dambun nama
shi kuma washe gari aka kawo dambun nama aka rarraba sai sarfi ne ta ji sai ce mun anti aiki kilishi in ka tauna zakin yana daddewa
a bakin ka
bai fita ba kana kuma ka haɗe asarar
ai ina ji ki gine da kike wa gan sai kaji ai yana yi da ya ba da haushi kace ina an ga gano ka
kike na an ji ba kuma sai da ji shi na cewa
wai baba
ka san tin fere tin fere na tin dan bun nama ku shine kada ka bari ya kare a bakin ka
ai ya ada da kada wai gobe kuma zai ci gaba da cin wannan dabban
Allah Allah sa wanda aka ba Zainab kai ya cinye
amin
Allah ya sa ya kai gida Zainab sati ne zuwa zan tambaye in ji ko wannan wanda ya tusa a jihun nan ya kai gida
ya kawo miki duka
to kamar yadda muka saba borin bude wannan babin da mika gaishe fatan alheri wannan gaisuwa ce ta taya murna zuwa ga Sarfilu Umar da amaryarsa Zainab Nazir Ahmed muna daurin auren su da za a yi a yau Asabar din da karfe 2 na rana a gidan Alhaji Musa na Alhaji Kazim Zarewa Zainab fa kaga Sarfilu ne wannan da Zainab amma ba Sarfilu Hashim Gumel
ba
da Zainab ta mu maman Khalid ba
haka
waɗansu Sarfilu ne daban da wata
Zainab haka Sarfilu ya dace sai kuma wannan sanarwa aure wanda ya fito daga iyalan marigayi Alhaji Idi Wudil da iyalan sarkin Arewa Hadeja Hakimin Biriwa suka ce suna gayyata ƴan uwa da abokan arziki zuwa wurin aure ƴaƴansu Idris Shehu Idris da amaryansa Salma Aliyu Abubakar wanda za a daura a yau Asabar 5 ga wannan watan Oktoba wato an jima kaɗan kenan a masallacin da'awa Suleiman Crescent a Kano to Allah ba da zaman lafiya amin
sai gaisuwa ta musamman da Safiya Sabo Bute da suke shirin aure a watan Disamba bana Allah ya nuna mana gaisuwa ga iyalan Mr. Philip Tambaya da na marigayi Honorable Solomon Mai Wa'azi Ayuba da suke shirin aurar da ƴaƴansu Maryam Philip Tambaya da Samuel Solomon Ayuba wanda za a daura ranar Asabar din nan a majami'ar Ekwa Goodness ta Bauchi da karfe 10 na safe a kuma yi walima a hotel din Zaranda da ke kan hanyar Bauchi zuwa Jos ana kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ita amaryar wadda za a yi bikin sallamarta ranar Laraban nan mai zuwa da karfe 6 na yamma a majami'ar Ekwa Katangar Waje dake jihar Bauchi. To da fatar za a yi wannan aure a dace, Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Muna ƙara mika gaisuwa ta alheri da taya murna ga Maureen Katu da angonta Michael Kabru, wato kangwar Dr. Nancy Katu Ogundimu wanda aka daura wa aure ranar Asabar. Gaisuwa ta alheri da kuma taya murna, wannan ma daga tuta ce ga abinda muke ce ma Yusuf kenan, wanda yayi wannan waka ta taken Najeriya. Shi ma yayi, shi ma yaje ya zama zakara. Ita anan bandi ita kuma ta zama zakara a wata gasan fitattun mawaka da aka yi a Jos ta Ekwa Television, wanda ta shiga wanda gasa mai lamba 0-6 Fifili. Ita ta zo ta zakara a wannan taro, to wannan gasa. To muna miki barka da wannan nasara.
Kuma yanzu ka shirya,
kai ma yaso sai ka shirya baki idan Allah ya kai mu, mu ma mu jinjina maka. To har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta wannan muna haihuwa, ana cewa happy birthday ga Linda Jumai, wadda ta cika shekaru, mata ba su cika su ana fadan shekarunsu ba. To wadda ta cika shekara a ranar da Najeriya ke samun yancin kai, wato duk bukukuwan nan da kuka yi,
na'am,
murna cika shekarunsu kuka yi,
Allah sarki.
Da kuma wata ita mama kyauta, ita shugabar matan Fulani Miyetti Allah Zone 3 a kudancin Kaduna, ita ma ranar nan ta taya bikin cika shekara. Tace kuma ita shekarunsu ɗaya da Najeriya.
Iko Allah.
To muna mutu.
Kuma 59. To ba a fada.
To ba a fada.
Ba a fada.
Ko shekarun ta ɗaya da Najeriya ko ko kaka fada ba kaka ce 59. Muna kuma yi ma Usman Dan Fulani mararrabar Yawuri jihar Kebbi fata alheri, gaisuwa ta fata alheri. Muna yi ma injiyan Ababake da Malam Nuhu mai saje malumfashi a Katsina DCC, gaisuwar fata alheri.
Oh, wannan kuma Alhaji Masaudi Ismailu kayankai ne daga Accra, yace yana godiya zuwa ga dukkan jama'a da suka zo suka rufa masa baya a lokacin da ya aure da ƴaƴansa guda biyu da suka hada da Zainab da angunta Adnan Bawa da kuma Farida, wato da ita kuma angunta Tijjani Ahmed Musa, wanda aka yi a Madina Accra. Allah ba da zaman lafiya, amin summa amin.
Akwai Madina Accra kenan?
Akwai Madina Accra,
ba can Madina
ta sai dai ba na cin Dabino ba, babu Dabino a wannan Madinar. Yawa, sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Lukman Abbas, wanda yace yana gode wa jama'a wanda suka zo suka taya shi lokacin da ya kaddamar da Look Spring Water, wani sabon ruwa da ya fito da shi ne a cikin wannan mako aka yi wannan. Yace yana godiya da waɗanda suka zo suka rufa masa baya, musamman Sarkin Gwanjawa Alhaji Isaku da kuma sallamansa Alhaji Rufai Abbas da Sarkin Kantoshi Barma da Alhaji Sule Gidan Malam Abu da duk jama'an da suka zo suka rufa masa baya.
To madalla, sai kuma waɗannan gaishe-gaishen ta'aziyya, gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Reverend Bauda Sambo domin gaisuwar yayansa AST Umaru Sambo, gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Gabas Honorable Ibrahim Agom domin rasuwar antinsu Mrs. Ajiji, Allah ya bada jimirar rashi ya kuma kyautata namu ƙashin. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya daga Haruna Abdullahi mai aiki a Special School Management Bauchi zuwa ga kakanninsa mata, wato iya Amina da iya Lantana, don rasuwar mai gidanta, wato kakan shi kenan, Arama Alhajiri a jihar Yobe. Sai gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Aunty Esther Joseph Tambaya da ƴan uwanta, don rasuwar mamarsu Ungo Shehu Hassan a Angulu Jos, wadda ta rasu tana da shekaru 99 a duniya, ta bar ƴaƴa 10, jikoki 44 da kuma tattaɓa kunne 22. Babu shakka an sha duniya. Sai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Mr. Sabo Bute da na Mr. Haruna Tsammani, saboda rasuwar ɗansu Ndaken Shehu ɗan shekaru 28, wanda shi kuma ya rasu ne yana kwance yana barci.
Chudani laga,
To dan mun ƙara karfafa mu masu sauraro gwiwa da sanin cewa idan muka kuka je shafin mu na sada zumunta za ku iya yin tsokaci kuma ba da labari da kuke so mu karanto muku a wannan to muna mika gaisuwa fata alheri ta musamman ga waɗannan da suka aika mana sakonni Habib Taidin Alhaji Sani da Iliyasu Muhammad Talle sai kuma Umar Musa da Yahaya Seni Ladan sai Nazib Sani Muhammad da Usman Tanimu Zaria sai kuma Aminu Adamu Malam Maduri da Sani Mai Langilange ya wuri muna mika gaisuwar fata alheri ta abare huce ga Alamin Adam da Sadiq A Gulafa sai kuma Yunusa Muhammadu da Sinaro Allah ya sa na faɗa daidai to daga cikin su nan dama sun bayyana ra'ayoyi daban-daban kan waɗanda labarin da suka gari yafi ban dariya to kamar yadda muka ce kuna iya aika mana da labari a wannan bangare
sai kuma Alhaji Rabi Suleiman wanda shi baya ba da ra'ayinsa yace a gaskiya kam ma'aurata bai kamata a ce wai gari ya waye ba sa magana ba wallahi dan shi Allah kansa ya ce idan za a yi aure to a nemi sosai shine mafita ubangijin Allah ya kiyaye ya mana jagora amin ku tashi lafiya VOA wannan kuma wato Muhammadu Umani yace ga sakon fatan alheri zuwa ga Sani Lange wato Mai Langilange kenan da Ado Salati goma ga Annabi Jau da kuma Muhammadu Kwaro Mai Shago da Halilu wato Shaka Baji da Mai wato Face Mani da Jami'u Birnin dan kansu da fatan suna cikin koshin lafiya Abdurrashid Yola Musa Gwadabawa yace ina yi wa daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka da ma'abutan sauraren ku gaisuwa da fatan alheri shi ko wannan samanje Yusuf Tukur yace na ma'aurata wato labarin ma'auratan yafi bandariya matuka sai kuma wato wari malam bare bare zuwa Nijar shi kuma ya ce labarin ma'auratan shine fida'i akwai Ismaila Richman wanda shi kuma ya ce bai yadda da labarin ma'aurata ba su magana da juna ba taya aka yi auren ma
a ana magana daga ba da labarin ya lalace
wannan kuma Mamuda Ji Salihu wato daga Garba Cedi dake jihar Taraba yace salam VOA gaskiya labari na mai sharri kin wato yafi bashi dariya sosai
so Umar da Lato shi Habib Sadiq Alhaji Sani cewa shi ga nashi labarin yace wani magidanci ne da matarsa tana da tsohon ciki tsakar dare sai matar ta ce mashi mai gida yau a daren nan ina so ka je ka kamo min fura tsakar dare ne sai mai gidan ya tafi ya kawo matar ta shi kuran sai da ta ga da gaskiya kawo kuran sai ta ce mashi a'a ita ba kura take tsayawa ba ba kura take so ba zaki ne take so kuma kai ya bata lokaci ya je kawo zaki sai kuma shi Umar Musa ya ce shi labarin da Fulani ne a Lagos ka san lokacin da aka samu wannan tsadiya a Afirka ta Kudu inda labari na nuni da cewa waɗansu su ma sun fita a Najeriya suna cewa kamfanonin 'yan ƙasar Afirka ta Kudu ana cewa waɗansu sun so su je su farma kamfanonin nan to ka san da kamfanin sadarwa na MTN
haka
shi ma kamfanin Afirka ta Kudu ne
haka yake
to shikenan shi wannan mai labari yace akai zanga-zanga a Lagos na Ramo Gayya sai aka kona kamfanin MTN
na'am
sai dan Fulani yana ta murna yana iwo kuma a gefe guda kuma gashi an fasa wani shagon yan Afirka ta Kudu ana ta kwasar ganima to sai wani dan sanda da yake wucewa sai yace ma wai dan Fulani to kai ba zaka gudu ka je ka kwashi ganima ba
kai ban ka ibe da bonka
ka ta bace dan sanda
ne da ya da mutun yaje ya saka
wai sai yace ma dan Fulani kai ba zaka je ka gudu ka kwashi ganima ba sai yace mishi a'a ai shi baya ma bukatar abinda akai mai ɗan Afirka ta Kudu ne ya isa ya isa yace kaga shi MTN din nan ofishin MTN da aka kai mahari ai shi an mishi komi yace shi abin da yake bashi har shi dama da MTN din nan kawai da ya buga lamba sai a ce wai try again later kuma shikenan sai an ji ba kuma wani lokaci kuma sai a ce remain 1 minute
shi ko abin da
yake wannan abu yana bashi haushi yace to kaga yanzu da aka kai ma ofishin caji ba zai sake jin murya zai ta buga wayar shi sai
Allah ba ya Allah.
Ba ofishi ba waya ba.
Ba waya ba. Ai ya huta abin shi. Wato kin ga ita matan da tace wai mijinta sai ya samu mata kura.
Eh.
Ya kawo kuma tace sai abin nan ya bar na tuna da wani labarin. Ita wannan tsokanan fada ne da ita.
Eh.
Saboda mijin yana zuwa ya fada.
Eh.
Shine rana guda mijin na cikin gida sai yana jin haya haya waje ana dai rigima.
Eh.
Da ya leka sai ya gama tsatsa ce ta je ta tsokanin wani
abin nan wani fada. Fada. Eh.
Wato tana tsaye gaban shi wannan kika ganshi abinda Bature ke ce majiya
eh
jibgege ga
yana ne
miji na ya baka rubunka baka in yazo baka iya ji
kaza
ya bude taga ta bayan gida je hango wanda da yake tsayin nan ba tsara da miji kike dan tace zan je in kira miji na ya zo ka
ga kaza kaza
kike dan tana zuwa sai ya tare ta baki ya ce malama mutumin nan fa da ganshi kuma da dan auna kai da ban iya tsaya gaban shi sai yake koma gidanku ki je ki samu mai fada amma ni nan ba zan bi ne ba ne jiki da
ba ba za ta ba zan tsaya ba ta ji fada ba
shi yasa akwai bukatar a yi takatsan tsayi idan ana ji da mazaji
yau sai labaran da haka ne kaga makin ku dan sanya shi ma dandalin shafin sada zumunta ne ya aika da labari yace a sha dariya makin ku dan sanya ce wani ne wai ya hau motar haya zuwa unguwa to shikenan yana cikin motan sai ya rika ba su labari cewa shi fa mugu ne ba shi da imani yace hasali ma yau din nan ya zana wadansu dattawan unguwar mutane biyar kana kuma ya kashe mutane unguwa da dama yace shi duk inda yake yace kule ba mai ce mishi chas
saboda sarki yake karfa fa
shi yace kowa san shi kowa
san abun kai
dan zafin kai ne saboda haka sai kowa ya shiga kan shi
Allah sarki
to shikenan mutanen motar nan da suka ga yana ta kuri yana cika baki sai kowa cike shi ɗururuwa
kowa da kulu
yana tsoro karkarar tunda annabawan da ana ce mashi ba mai ce mashi
tunda hayyai kashi ba abin da ake masa
shikenan yana ta hushi yana ta hushi
yana mazurai din nan
sai ya ce wai to bari ya ga wani shegen da zai bude baki a wannan wurin
a
wannan wurin barin ga wani shegen da zai motsi kenan kuwa ya shiga can sai ana cikin tafiya ana cikin tabbaya sai ya ce ba kwandonsa ya ce kai kai nan zan tsaya in ka je nan zan tsaya shikenan dama kowa yana Allah rabu lafiya
rabu lafiya
direba ma kafin a ce kobo ya taka burki
koyo Allah
shikenan ya fita da ya sauka sai yake ce ma kondansan ko kana bukatar wani abu ne kila bai biya kuɗi ba kenan sai kondansa ya ce a sauka lafiya
an shi ma jika baki don kai biya
kuɗi a sauka lafiya wannan shi ne so fita suke da wuya sai wani a cikin motar shi ma ya bi bayan sa ashe dan sanda ne dan sandan ciki shikenan yana sauka sai dan sandan ya cikume shi yace kamar me ta abin da ka fada abuta na na kama ka ka tawo mu tafi charge office
kai
na kama ka ka je charge office kai bayanin mutanen nan da ka kashe da mutanen nan da ka gallaza ma ka je ka kai bayani sai wannan me kuri
sai ka kashe dan sanda
a ina ai sai murya ta take yaji ka yace wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi yalla bai kaje unguwar mu kaje kaje ka tambayi kowa ka tambayi sunana wallahi tallahi sunana Audu Bakare ce
je ki kon baki ne
duk kurin nan da yake a mota na cika baki da kawai yake kila dan yake biyan kudin mota
bai biya ba kuwa
na ga malama Julita na daga mana hannu Sabina da aka tilasta mu ja burki dan Sabina
kin ga mu ma mun samu dabarar hawa mota ke to
amma aka ce inda wani rawa aka bashi kuɗi wani ya duka zai sha karkaje ka
je
ka tun daga a zauna za a samu dan sandan ciki ya ci kome ka
yace kai kamar mai ta
kamar yadda muka faɗa masu sauraron mu kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta wato Facebook domin bayyana ra'ayinku akan wannan shirin da kuma bada gudunmawa ga shirin kuna iya bada ma labaranku a ta wannan shafin yanzu a madadin
baba Yakubu Makiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku.
Kaɗe da kuma labarai.